ruwa tun kahon gulbi da kalisafin jirmi sarki Allah karba mu da shari aikin kwalba
Take it to me, I got.